Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Bismillahirrahmanirrahim Irkoi beri ai koyo beri Irkoi beri ai koyo beri ai kinda zami sai muke Allah
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lauya New York na son gayace ka karshen makon nan ka zo ka taya ni girbi
masha Allah
sarki noma magajiyar sarki noman Boston
eh haka ai ko ba mun girbe ba ma zo mu ji amfanin gona
a tunda corona ta hana shi aiko mana da alayyahu da yakwa nace to bari ka gani
kowa ya take shi da gurinki
ai baba wai ni ma wai ne takin zamani irin wanda ake cewa compost anan na so roban yin takin nan shekara guda ina ta yi da irin
bada ba su yi masu taki
ai zaka ci da shi sai ya baba da nan saka taki wuri ya ji taki dadi sabe shi tibatir da zaje da iske tibatir ya wuce tsawona babu da alaihu ya wuce tsawona amma sai tsawon ke yake yaya yana ta jin dadi yana sai da tsawo
to ai ba haka aka so ba wai kaji miji ya fi miji kyau kai
ai san mun da ke hoto duda baka ce baba ashe taki ba komai da
gaskiya zaranke da tsayin masu tsayin banza
ba kana haka da kuma samu wannan flower and flower da zasu end dugudugu sun miƙe tso suna ta miƙe tso sun zama katanga
a'a to
ba mu sai ka san girbi
ma zuwa girbi da mu ma zo mu ci amfanin girbin
ka ya kyarawa
auto ba komai
to ba kamar da muka saba bari mu bude wannan babin da sada zumunci zamu fara da mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga Mike gata da mai dakin Saroda domin sauke karatun dan su gata Gideon gata wanda ya kammala makarantar sakandare to Allah ya sa albarka ya kuma sa rukuni na gaba Allah ya bada nasara
amin
sai gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Yusuf Umaru da mai dakin Sadi Natu Umaru domin bikin sallamar Yarsu Zainab Asaba Umaru wanda ke shirin aure za a yi wannan bikin sallamar ne ranar Juma'a 9 ga watan Satumba a babban dakin taron Shalkotar Ekuwa da ke Jos da karfe 3 na rana Alaba da ikon zuwa ya kuma sa a gama lafiya ya bada zaman lafiya a gidan aure
da
albarkar zaman tare
amin
sai gaisuwar fata alheri da barka haihuwa ga iyalan Malam Sulauta da matarsa Rabi domin karuwar ya mace da suka samu wanda aka rada wa suna Salamatu Sasha Allah raya kishiya
amin
masa ta zama mummuna mai tsoron Allah
amin
sai iyaye
to bari ni kuma na fara da sakon gaisuwar fata alheri da ta bangajiya ga iyalan gidan Dikko da kuma Hajiya Kuburan Tawaye da mijinta Alhaji Isa na daurin auren yarsu wadda aka yi a makon da ya gabata da ake kiranta Firdaus. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a daya ba. Sai kuma gaisuwar ta murna ga sabon girma na Kumasi, wato Alhaji Muhammad Awal Sa'adu Tufa, wanda sarkin Zango Sultan Umar Faruk Sa'id ya nada matashi na farko da ya rike wannan mukami na girma a birnin Kumasi. To Allah ya rika wa sabon girman Kumasi. To sai kuma gaisuwar alheri da ta murna zuwa ga mai martaba sarkin Yarbawan Kumasi, Alhaji Muhammadu Aliyu Alawo, da mai martaba sarkin Zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id, wanda a jagorancin shi sarkin Yarbawa Aliyu Alawo zai nada baba addini kuma sarkin addini a birnin Kumasi da ake kira Alhaji Dawud Akani Muhammad Agbaniga, wanda za a yi nadin a babban masallacin Kumasi a ranar Juma'a da ke tafe, wato ranar 26 kenan ga wannan watan August. To Allah ba da ikon halarta kuma ya ba sabon baba addini na Kumasi wuyar daukar nauyin da aka dora masa. Alheri, ko kin san baba addini? Ni dai da sani shahararre a Najeriya shine Abiola.
To ai ina ga wani sunan sarauta ne na Yarbawa ko?
Sunan sarauta ce na Yarbawa. Mu kuma abin nan Abiolan mu na Kumasi ke dan.
Ai, Abiolan ku na Kumasi.
Alhaji Dawud sarkin addini kuma baba addini. To Allah ba Allah sa a gama lafiya.
Amin amin, Allah ya sa a gama da jama'a lafiya.
Amin summa amin.
To baba, bari kuma mu je sada zumunci ga wasiƙun da muke dimbin wasiƙu da muke samu kullun. Wannan ta fito daga hannun Comrade Bashir Dauda, sabuwar unguwar Katsina, babban sakataren kungiyar muryar talaka na Najeriya, wanda yake cewa jirgin sada zumunci, to kaji wani sabon yace, to jirgin sada zumunci ga sakon gaisuwa ta zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa Zaidu Bala Kofar Sabuwa Birnin Kebbi da jami'in bincike na kungiyar na ƙasa Ali Rafkana Gashuwa da jami'in kula da jin dadin yan kungiya Comrade Abdulwa da jami'in kula da jin dadin yan kungiya Comrade da jami'in kula da jin dadin yan kungiya Comrade Abdulwahab Haladu Zarma Hina, sai kakakin kungiyar Comrade Umar Gida Dugumi da jami'in bincike na biyu Abdullahi Balarabe Sokoto, sai kuma yace PA Muhammad M Kadiji Sokoto da daukacin yan kungiyar muryar talaka na Najeriya. Da fatar an tashi lafiya. Sai Haruna Bibi Waye Tarmatsuwa da Alhaji Sule na Yashi Turakin Sangaru Bajuga da ke nema a mika sakon gaisuwarsu da sada zumunci zuwa ga Alhaji Inusa Muhammad Magayakin Fika da Alhaji Abdullahi Jama'a Kukuri, sai Alhaji Audu Umaru Hakimin Kukuri da Alhaji Isa Muhammad Wabu Udubo, sai Alhaji Muhammad Magaji Duwa Shatiman Jama'a, sai Alhaji Muhammad Magaji Duwa Shatiman Jama'are da Alhaji Aminu Muhammad Malamin Hakimin Udubo da Alhaji Umaru Bani Sarkin Tarmasuwa, sai Alhaji Sale Halleru Sarkin Zindawa da Dr. Sa'idu Sani Badigo da Alhaji Muhammad Leleji Sarkin Yakin Udubo, sai Alhaji Adamu Sarkin Sangaru da Alhaji Hayya Muhammad Wakilin Sangaru Bajoga. A ƙarshe suna gaida mai girma Sarkin Funakai Alhaji Muhammad Kwairanga. Na ga lamba 111 ko da 111 ne ko kuma shekaru
ai shi
ne baba, ko shekaru 111 ne, ni dai ban sani ba. Ga dai lamba 111 na gani da dukkan ma'aikatan VOA Hausa maza da mata.
Sai kuma sakon gaisuwar sada zumunci da ya fito daga Jamila da kuma Fatiha Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, suka ce zuwa ga filin a bari ya huce. Don Allah ku isar mana da sakon gaisuwar mu ga Shehu Adamu Rijau da Aliko Auta Kafinta da Aisha Usaina Dangote Karasuwa da Tukur Harka Tsohon Garin Rijau da Sadiya Yar Fulani da Alhaji Abbas Baffa Jaladi da Haruna Mai Aske da Rangi da Adamu Harka Tasawa da Ibrahim SD Kusfa Zaria, sai kuma Comrade Kaka Bukar Gursuma da Sani Umar na Liliya Makuku, da Umar Abdullahi Gambaki, da Alhaji Mele Yusufali, sai kuma Yunusa Tanko Bani Mbaka, da Mutawakkil Gambo Doko, da Mansur Babawulo na Fada, da Ibrahim Salisu dan Kaduna, da Sani Mai Lange-Lange Yawuri. To sai kuma wannan gaisuwa daga Sadiya Badamasi matar Mahmud Salu kauren Namoda tace, da farko ina gaida Aunty Grace Alheri Abdu da Hanifa Kabir Isa, sai kuma mai tace sai kuma mai gida na Mahmud Salu kauren Namoda Baba Abdul Samad da Gogo Hajiya Tambai Walin Kaura da yaya da Inna da Ummi da Zainab Salu kauren Namoda da Aunty Sadiya Mama Aliyu da Sheba'u matar injiniya Sanusi Rayuwa Mama Afnan da Usaina matar Rufai TGK da Samira matar Abdul Balik Sa'idu mai biredi Kusau da Hajiya Zuwaira mashinkafa da Mam Olga kauren Namoda da Aunty Bilkisu Wali kauren Namoda, da fatan suna cikin koshin lafiya. Sai kuma sako na ƙarshe da ya fito daga Yakubu Rugum Mayere Kaduna, yace ina mika sakon gaisuwa zuwa ga Baffa Haruna Bajoga da Hassan Muhammad Binanci da Bello Mai Kala-kala da Umar Kawan Dan Fulani da Fati da Asaba'u da Alhaji Haruna Wakil Kaigama Jalingo Ashaka da kuma Malam Ango malamin makaranta Yawuri da Yusuf Sani Tanduru da Dan Asabe Mai Fata Yawuri da kuma Kabiru Abubakar Bulan Yaki, da fatan sun tashi lafiya.
To baba, kullum muna cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ta bili.
Ko kadan kuwa.
Bari mu dire da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Usman Abdumani daga Butti jihar Difa Jamhuriyar Niger, wanda yake so a mika gaisuwar fata alheri da girmamawa ga mahaifiyarsa Amina Ibrahim da Abdurrahman Abdu Buti, sai Alhaji Maina Buti da Gabto Abdu Buti, sai Mustafa Abdu Buti. Gaisuwar fata alheri zuwa ga Manzo Bala Salisu Buti da Ibrahim SD Kuspa Zaria, sai Baba Wamato Mai Adua da Ba Musa Direba Buti, sai Bako Umara Kandilwa Bukar. Daga ƙarshe yana gaida alheri Grace Abdu. To mun gode da fatar an waye gari lafiya, ta har ma da baba.
To yawa, yanzu ya ji batu.
Yawa, to baba, kamar yadda muka ce yau ma muna tare da bakon bakon da ya gabata, muka ce muka yi alƙawarin sake dawowa kamar yadda muka ji a wannan waka da muka
buɗe. Gaskiya mu ci
gaba da muka raka har yanzu yana nan wannan zaure.
Haka.
Bari mu gefe domin ba wakilinmu Al-Mansur Fili domin ci gaba da hirarsu da wannan fitaccen mawaki da a Jamhuriyar Dijar dan yaro.
Wata rana haka ne tare da akwai orchestra Kainuwa Star. Da suke nan Maradi, kai orchestra Kainuwa Star da na zamna tare da su lokacin da nake musu installation hada kaya
na'urori.
To tunda daga can lokacin da muna center an koya mu wannan, sai an fara koya mu ga kamar kake zama da harkar kide-kide. To sannu har ya kai wata rana mawakin su bai nan, kuma an samu wasa abun ga, sai an ce ai wanga shi ma yana taba waƙoƙin tunda a ɗan isi na ci
har
sai na wara, muka wara da Waini Raina da daure-daure
wannan daman duddan an san su,
da wannan waƙoƙin
na'am
iskan cikin tare kashi, daga nan ne kawai abu ya abu
shikenan. Wata waka ce waka ta farko kuma a wace kungiya ce a wancan lokacin?
Waka da aka yi sani na da ita lokacin da na yi fice a duniya ita ce Amarya. Amarya kukan me kike? Ita Amarya kukan me kike ba waka ta bace.
Na'am.
Da nazo orchestra carnival na tardo wannan waka.
Na'am.
Sai aka ce in ina iya
suna amfani da wannan wakan ne wajen biki.
Wajen biki, to in na san akwai abun da nake iya sa mata
a dan zamanin
ta. In gyara in. Amma ni waka da na fara yi ita ce wanda ake cewa Bismillahir Rabbana ya Allah, Bismillahir Rabbana ya Allah. Irko iberi ayko yo beri du aikin da zamu yi
sai mu ce Allah.
Irko iberi ayko yo beri, irko iberi ayko
waka da na ware
ni baka sha'awa ka kirkiro wannan waka wanda take da taken bismillah
jin dadi yana sa kai waka bacin rai yana sa kai waka ka ji abin da ya sa to du a cikin emotion ne ya sa din ne waka waka ni yanzu haka ban san adadin wakoki na ba kuma waka mu muna yi dani da ku da masu sauraron mu duka gaba daya al'umma kuke hidda ku ce waga tahi waga waga tahi waga amma mu yi kawai dai muke mu yi kawai muke wanda kai ta ta kawo kallo to ta ji yanda abu yake mu kaman ba mu da tunda duwaka da kasan zaka ji ta tana yawo zaka ji ta ana saurare ko da ma dai kidin bai maka ba ko ana an sha wahala a kirkirata tunda babu abin da ke da ban wahala kamar a ce ka kirkiro abin da ke naka kaga cajin kwalwa ne kaga ni kuma za a shiga dogon nazari to kaji abin da yasa
harkar waka haraka ce wanda ana shigowa ta kowace hanya ga ta hanyar da ka shigo daga lokacin da ka shigo waka kai waƙoƙi kaloli daban-daban dan an tambaye Faffa ko Abubakar Audu waƙoƙi waɗanda ka hada a cikin kundi ko da sunan kungiya ko kuma da sunan troupe taka ko kuma group ɗinka waka nawa ce waɗanda zaka ce nayi album mai suna kaza ko kundi mai suna kaza
bon da ina orchestra carnaval nayi album guda la paix
zaman lafiya kenan
zaman lafiya kenan zaman lafiya tunda
waka nawa ya kumsa
ya kumshi waka wajen bakwai
na sauraro ne hada koko hada kallo
to a cikin su guda kawai ce zuwa biyu ina gani kawai na
ba a yi bidiyon ta ba
su biyu ne dai aka yi bidiyon
na
waka ta farko ita ce lafe wadda ake cewa a ga za mu mu ya Allah jalla sarki ya Allah ka saya mu mu soyayyen namu da juna na kira ga diyan Niger da Allah kasar mu a bar yaki gaba daya na kira ga diyan Niger da Allah ku zo mu haɗe kanmu gaba daya
Sarakan kasan Niger, sujawan kasan Niger, da Allah kafar mu abar yaki gaba daya. Da siyasan na kasan Niger, kungiyar kwadago na kasan Niger, da Allah kafar mu abar yaki gaba daya. Yan kasuwar kasan Niger, da ɗaliban kasan Niger, da Allah kafar mu abar yaki gaba daya. Niger in ta yi daɗi yau. Niger in ta yi daɗi yau daɗin mu ne biyan Niger gaba daya daɗin mu ne biyan Niger gaba daya
wannan waka ita ce wadda na samu fari na kyar international na MGC wanda
wata hukuma ce ta dauki nauyin ta
to a dalilin wakan nan sai aka yi mu album dan mu hiddo wakoki to
to baba kaji gogan naka
haba ana batu
yawa to gode almasir da babban bakon namu
haka
to baba yau labarin da zan baka ko labari na wani direba da dan sanda
to
to ban san ku dai ko ku a jamhuriyar Niger
a jamhuriyar Ghana dai
ai
wadai ke ki samu su barbaje su bazar da su yawa
to ban san ko ku a jamhuriyar Ghana ku a Ghana yan sanda sukan tara aka sukan tsaida motoci a irka kamar irin bincike a bada kawo lasisi kawo menene
tsayarwa kai ana tsayar da su
yawa to wannan direba ne yana kan tafiya kadai a cikin mota sai dan sanda ya tsaye da shi da dan sanda ya tsaye da shi yace yalla fa lafiya lafiya aka gaisa dai ta ban girma
na'am
sai dan sanda ya tambayi direba ina ya fito dan sanda ai direba ya gaya mishi inda to ina zaka dan sanda ya gaya mishi inda zai nufa sai dan sanda ya ce mishi to ina takardun mota
to
sai direba ya bude wannan inda ake ajiye takardun mota nan ya nika ma dan sanda takardun mota sai direba ya dan sanda duba ya ga dai takardun mota lafiya
ne eh daidai ne
sai yawa ya dubo waro ido cikin madubi yace ina lasisin ka
sai ba sa ano aljiu
ya fito da
lasisi ya ba dan sanda ya duba ga komai lafiya lau sai dan sanda da duk tambayar da zai yi ya samu ansa kuma gamsassa to ya rasa neman direba yake da laifi ya rasa laifi
Allah sarki
sai dan sanda ya ce ba direba to kai menene yasa kake tafiya a cikin mota kai kadai baka san cewa yana da hatsari ba idan wani abu ya same ka kana tafiya kai kadai bayan da zakai ka samu taimako
na'am
yana neman ya kai hali da laifi sai direba ya ce mishi to ni manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
yawa ya ba mu wata addu'a yace a duk lokacin da nayi wannan addu'a idan ina tafiya na karanta ta to mala'iku dubu suna tare da ni sai dan sanda ya ce mala'iku dubu suna tare da kai a mota sai dan sanda sai direba ya ce mishi sai ce to mala'iku dubu kenan suke tare a motar ka
yawa
yace to kai overloadi
kai
wace wannan yar karamar mota ka dauki mala'iku
dubu
yawa yace kai overloadi zamu zaka sai charge office shiga mota da mu charge office sai da sai aka maji da
shi kana ko yi ne charge office ai dole a garkabe shi saboda mala'iku dubu
wannan yan karamar mota wannan a dawo lafiya
ware kuwa wannan sun shiga gonanmu
a wannan karan
haka
da ga malam bajulu na daga fa da hadu sabili da haka tilis mu ja burki da yanzu a madadin
baba yakob bakeri
alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
baba na inna da albarkacin rasulullahi muke ci mun zo na da shugabana albarkacin uwa da uba daraja aihuwa an muke rayuwa an muke karuwa sallama ga dukkan dangi ni ne babba na ku mai taba waka dan abuwa da audini nike kunya gare ni ba tsoro ba kayan Allah ko mi kake kace Allahu maluman gari suna ta addu'a mun ne mu gawara mun samu ne Allah karamu mu alfarmaka dan darajar rasulullah manzanka ga dan karamin dawa da jiwa goma